Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun juya darasi na biyu cikin wannan littafi na Ahadithud Dajjal fi Sunnah Nabawiyyah, wanda muke daurar sa daga nan masallacin Ihya'us Sunnah a garin Tilde cikin karamar hukumar Toro a jihar Bauchi, Najeriya, a wannan dare na Talata 20 ga watan Muharram 1447, wanda ya dace da 14 ga watan July 2025. Malam Abdul Musin Al-Qasim, Allah ya saka mai alkhairi, yace khawfu sahabati radiyallahu anhum min fitnati al-masih ad-dajjal, bayani akan yanda sahabbai suke tsananin tsoron al'amarin wannan fitina. Kana sahabatu radiyallahu anhum yatadhakaruna al-masih ad-dajjal khawfan min fitnatihi, sahabbai sun kasance suna tattauna mas'alan dujal saboda tsananin tsoron fitinarsa. Wa qaddalla ala dhalika al-ati, ga hadisi akan haka. Qala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kunna natanawabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa nabitu indahu, mun kasance muna yi man manzo Allah security, sai mu dinga wato atanawub, shine araba duki, wani da wani su kwana yau, wani da wani su kwana gobe. Daga baya sun dena, san da Allah ya saukar da cewa hasbukallahu abun wallahi ismuka minan nas, sai ya ce kowa ya zama shi a gida. Amma farko saboda tsoron fitina ta kafirai kar su fitar da shi, sai sahabbai matasa sai su zo, wani ya tsaya bakin kufa, wani ya tsaya a cikin duhu, wani ya tsaya a kofar ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har gari ya waye. To shine ma'anar na tanawub. Fa nabitu indahu, mu kwana tare da shi. Takun lahul hajatu, ya da wata bukata, au ya turquhu amrun min al-layli fayab'athuna, ko yana da wata bukata cikin dare mu zai aika shago, ko a je a siyo mai kaza, ko a dauko mai kaza, ko an so mai sako, na fata mun gane. Fayaksuru al-mutasibuna wa ahlun nuwabi nuwabi, sai masu neman ladan wannan aikin suka yawa, har wato ƴan agajin suka yawa a karshe da za a yi su, kowa yana so yi saboda neman lada ihtisabi din kenan. Yace fa kunna natahaddasu, to tunda mun yawa an zo na zo la aifira mutun shi kadai daga shi su tocilarsa, sai sandarsa ko bindigarsa mai gadi, kaga dole shiru kawai zai yi ta salati, yana kashe sauro, an jima karan baji ya dauke shi. Amma sai suka zama su biyu su uku, ko gidan mutuwa ne dole sai an yi fira, dan adam ya gaji haka, ko zaman mota ne ko ina ne sai an yi fira. Yace to sai muna surutu muna fira. Fa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-layli, can cikin dare sai manzo Allah ya fito. Manzo Allah ba wai yana bacci ne, min al-mahdi ila al-ladi, idan ga noman su ba ta ba yakan fita sai zagaya da sauransu, sai ya fito. Fa qala ma hadhihi an-najwa, yace wasu irin fira kuma cikin tsakar dare. Alam anhakum anin najwa, ashe ba na hana zaman majalisa ba? Na biya hana zaman majalisa, ya zauna zaman fira kawai, ai ta kama tasha iri-iri irin da muke dinnan, babu kyau, babu kyau. Inna man najwa min ash-shaytan, kamar da Qur'ani yace. Sai suka ce qala, sai suka ce qulna ya rasulullah natubu ila Allah ya nabiyallah, mun tuba ga Allah ya manzon Allah. Inna ma kunna fi dhikril masih faraqan minhu, suka ce ba fira ce muke firar banza ba, a'a muna ambatan dujal ne, faraqan tsoro, saboda tsaba tsoro. Saboda babu laifi yanzu kaman taruwan nan da muka yi, kaga ba fira ce muke ta duniya ba, muna muzakarar wani abu na ilimi. To koda bayan isha ne da aka hana fira bayan isha, to babu laifi a zauna zaman karantawa a bayan isha. Al-Imam Al-Bukhari yayi babi akan haka, manzo Allah ya hana fira cikin dare, amma babu laifi in wani darasi ya kama za a yi, ko wani wa'azi, ko ta muhadara, ko wani meeting, ko duk wani aiki da zai maka amfani, kaman zaman da kake a shagonka, ko a rumfarka, ko a wajen aikin ka cikin dare, babu laifi. Abinda aka hana shine zama ba wani aikin arziki kake a wajen ba, kawai zaman majalisa ne kuke, sai 'yan sanda sun kora ku cikin dare, sannan za ku shiga gida. To wannan shine aka hana. Yace sai Annabi ya ce musu, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum min al-masih indi, shin bana ba ku labarin abinda yafi tsananin bada tsoro fiye da al-masihu ba a wajena, al-masihu dajjal a wajena? Qala qulna bala, Abu Sa'id yace muka ce muna son ka ba mu labari. Qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashrukul khafi, shirka oyayya, an yaqumar rajulu ya'malu li makani rajulin, yace oyayya shirka shine ka dinga yin eye service, shine ma'anar ya amalu li makani rajul, kana yi ne dan ka ga wani, tilawar da kake, sallar da kake, kazar-kazar din da kake a harka addini ko ta harka, saboda wani yana kusa ko wani yana da rai ko saboda dan wani ne, wani hata karatu bai zuwa sai in malam wani ne, hatta sallah in zai yi limanci ya waiga ya ga da wani suna nan ya fi yin karatu mai kyau. Ko wa'azi zai yi in ya ga suwa ne ya fi jin abin nan moral. To wannan duka ya amalu limakani rajulin, saboda ganin wani. To wannan ita ce karamar shirka, tana da haɗari ƙwarai da gaske, ba wanda ya sai tsira daga ita sai da addu'a. Shi yasa annabi yake yawaita addu'a, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Babu mutumin da bai ganin wani ko wasu ya ji a jikinsa yana jin ƙarin encouragement a wani aiki, ko kuma in ya zauna shi kadai bai ji wannan encouragement din ba. So da haka wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam, da haka dole a tsoratawa mutane ita. A cikin hadisin Imam Nasa'i, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi kama da baƙar tururuwa wadda ke saɗaɗawa, wani wai tana ta ringin, wadda ke saɗaɗawa a cikin duhun dare ta ratsa kan falalan dutse. Nabi ya ce wani zai ji wucewarta, wanda ji wucewarta. Allah ka tsare mu daga shirka. To kaga a shahidi anan shine suka ce faraqan minhu, saboda tsoransa da muke ji. Wa anin Nawas ibn Sam'an qala zakara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal zata gadati. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci dujjal da safi, farkon gari ya waye, fa khaffada fihi, ya kaskantar da al'amarin dujjal, wa rafa'a, sannan ya girmama sha'anin fitinarsa, hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhl, har muka tsammanci ko yana nan a bayan gari cikin gonakinmu. Falamma ruhna ilayhi, da muka dawo da yamma, arafa zalika fina, sai Annabi ya ga alamar da hankalinmu a tashe yake. Fa qala ma sha'anukum, yace me matsalarku? Qulna ya rasulullah, muka ce ya manzon Allah, zakartar dajjala gadata, da safa ka mana tarihin dujjal, fa khaffata fihi wa rafa'ata, ka kusanto da al'amarinsa, ka kuma girma sha'anin fitinarsa, hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhli, har muka tsammanci yana bayan gari. Fa qala ghayru dajjali akhwafuni alaykum, yace na fiye muku tsoron wani abu fiye da dujjal. In yakhruj wa ana fikum, da zai zo ina cikin ku, fa ana hajijuhu dunakum, to ni zan muku maganin shi. Da zai zo annabi na nan, annabi ce ni zan muku maganin shi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa in yakhruj wa lastu fikum, amma in yazo bana nan, famru'un hajiju nafsi, kowa ya ta kanshi. Wallahu khalifati ala kulli muslim, Allah zai jibintan mana al'amarin musulmai, zai kare mu musulmai na kwarai. Allah ka sa muna cikin musulmai na kwarai. Wannan hadisi ya cikin sayin musulmi. To kaji yadda ake jin tsoron dujjal, ba yadda mu muke gani yanzu kamar wani labari ne kawai na fim ba. Abu na gaba, malam ya ce sifatul masihi dajjal, sifofin dujjal. Ja'at sunnatun nabawiyya fi bayani sifatul masihi dajjal li yahdharahu almu'min, a cikin suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an bato ya zo game da siffofin dujjal dan a tsorace shi, dan a taka tsantsan. Qala Abu Abdullahi Muhammad al-Qurtubi, Abu Abdullahi al-Qurtubi mai sharhin Muslim kenan, Abu al-Abbas ne mai sharhin Muslim, shi Abu Abdullahi shine mai tafsiri, yana kuma da littafin wato ya da littafi mai suna At-Tazkira fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhira, labarin lahira da tashin alkiyama. To a cike yake cewa wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dajjala wasfan lam yabqa ma'ahu lidhi lubbin ishkalu, Annabi alaihi salatu wassalam ya siffanta dujjal siffanta wadda babu wani ragowan abu da yake a ruɗe ga duk mai hankali. Wa tilkal awsafu kulluha zamimatun tubayyinu li kulli dhi hasatin salima, tabiru li kulli ziyatatin salima, kuma dukkan sifofin sifofi ne da suke nuna shi din, wato shi dujal abin zargi ne, ba mutumin kirki bane, duk mai hankali zai gane haka. Lakin man qadallahu alaihi shaqawa tabi'ad dajjala, duk da wannan bayanin da aka yi na matsalolin dujal wanda Allah ya kaddara mishi cewa shi batacce ne, sai kuma ya je ya bi dujal din fi ma yadda ihi game da abin dujal yake kira izuwa gare shi, min al-kadhibi wal gabawati, na ƙarya da wauta, wa hurimat tiba al-haqqi wa nurat tilawati, kuma mutumin da Allah ya kaddara mai bata sai ya kasa bin gaskiya, ya kasa bin al-Qur'ani. Wa hadhihi sifatu hiya, ga sifofin dujal, dakhmul jismi, yana da babban jiki. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace, mukhbiran amma qala hu tamimud dari, tamim ibn aus ad-dari, shi ya ga dujal da shi da mutanansa. Zamu zo mu ji hadisin, sun je wani tsibiri, jirgin ruwa ya fashe musu, suka tsaci kansu a wani kogo, sun ga dujal din a inda yake daure kafin Allah ya bashi dama ya fito duniya. Sun ga dujal, yace, fanqatana sira'an fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-daira, da jirgin ruwan ya fashe da mu, muka samu ya kai mu wani waje, wani dan gari haka, sai muka yi maza, muka rarrabu, muka shiga cikin ad-dair. Ad-dair shine coci, chapel, wadda take babu mutane, wuri haka shuru, ko kuma wani babban gini. Suka shiga wurin, fa idza fihi a'azzamu insanin ra'aituhu qattu khalqan, wani katon mutum da ban taba ganin shirgegen bawa irin shi ba. Rajulun launuhu ahmar ay abyadu yamilu ila shukra, mutum ne wanda yake fari, amma farin mai cakuɗe ne, da ja, irin kamar da ake ce mai yellow, kamar irin siffar inyamurai haka. To irin wannan, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yace, thumma zahabtu alfaitu fa idha rajulun ahmaru jasimun, a cikin hadisin yace, sai na tafi, sai na duba, sai na ga wani mutum nan qatu ja. Sannan a'awarul ayn, idan shi kamar ainihin wato motsatsen abin nan, kamar motsatsen inabi, kamar a ce misali yadda kaga inabi, ayan san inabi ko me yake ce mai da Hausa ne, inabi ne sunan shi, zabibi danye shi ne inabi, zabibi shi ne bushashe ko, to kamar a ce danyen inabi, ko kuma wani lokacin da za a gane kamar dankalin Turawa, ai kowa san shi anan karami haka, in ya lalace yake ya ribe, ba kin gani ya motsi ya lalace, to kama haka shine a'war. Wa ka'anna ainuhu inabatun tafiya, kaman wani kwalla, kaman inabi wanda ya lalace, ya narke, ya lalace. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya ce, wa inal masiyad dajjal a'warul ainul yumna ka'anna ainahu ainatun tafiya. Wa fi riwayatil muslim, ad-dajjalu a'warul ainul yusra, idan shi na hagu shine lalataccen. Qala ibn Abd al-Da'im an-Nu'aymi, ibn Abd al-Da'im an-Nu'aymi wanda ya rasu shekara ta 831 a littafin al-Mafatih sharh al-Masabih, yake cewa ibn Allami al-Sabih, afwan, sharh al-Jami' al-Saghir na Suyuti, yake cewa sharh al-Jami' al-Saghir, yake cewa a Jami' Sahih, afwan, na Bukhari, yace al-a'waru min kulli shay'in al-mukhtallu al-ma'ibu, ma ka ce al-a'war shine lalatacce, rubabbe, abu mara kyau. Wakila ainai dajjal ma'iba, duka bi marasa kyau ne. Idahuma bi zahabiha, dayan ta lalace gaba daya, wal ukhra bi nut'iha wa aibiha, dayan kuma tana diwa, tana wari. Wa qala al-madhhariyu, al-madhhari yake cewa, fa in kila mal hikmatu fi annahu khuliqa a'war, me yasa aka halicce shi da ido mara kyau, yace kila sai a ce, li annahu law kana ma'ufan bi afatin ukhra ghayra al-awri lam yadhhar ka dhuhuri al-awr, ka dhuhuri al-awr, me yasa ba a yi shi da wani abu kaman kurmantaka ko bebantaka ko na ba, yace saboda ido
idan babu ido shine abu na farko da za a gani, kowa ya gan shi da ya gan shi zai gane shi ne, amma idan kurmantaka ne sai in an yi mishi magana an ji bai amsa ba, ko idan wani abu ne can makamancin haka. Aula annahu yakunu amaratan zahira tadullu ala kadhibihi wa sihri wa sihrihi, ko kuma a dauka alama ce bayyananna akan ƙaryarsa da kuma cewa shi boka ne dan tsafi. Fa in kila law kana amalakana azhara min al-awwal, me yasa ba a yi shi makaho didin gaba daya ba? Falima lam yukhlaq a'ma, kila sai a ce li annahu qaddara Allah subhanahu wa ta'ala idlal qaumin bi, saboda Allah ya nufin ya halakar da wasu mutane da shi. Walau kana a'ma lam yakun fihi igwa'un wa idlal, inda makaho ne gaba daya ba zai iya halakar da kowa ba. Siffa ta hudu, ala ainihi akan idansa, almamsuwati zafaratun ghaliza, wato akan idansa wannan idan lalatacce akwai zafaratun, akwai wani dan kurji, wani dan tarin kurji kaman kari haka. Ghaliza mai tauri, ai jildatun tugashil basara, wani tarin fata da ta taso haka ta rufe idan. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi yace inna dajjala mamsuhul aini alaiha zafaratun ghaliza, dujjal yana da ido wanda yake lalatacce kuma da wani kanta ko wani kurji na ainihin wato fatar jikinsa ta taru akan idan. Hadisi na cikin Sahih Muslim. Siffa ta biyar, maktubun ala ainihi kafara, ai kafir, ya qra'uhu kullu muslim, duk musulmi da ya kalle shi zai ga wannan kamar sikirin haka, zai gani akan goshinsa. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace ad-dajjalu mamsuhul aini maktubun baina ainihi kafir, thumma tahajjaha, sannan annabi yayi spelling din yace kafun fa'un ra'un, ya qra'uhu kullu muslim. Abu na biyar, jafalu sha'ri, yana da ash-sha'r, okay, na shida ko na'am, jufal ash-sha'r, siffa ta shida shine yana da yawan gashi, yana tara gashi, ay kathiru ash-sha'r. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ad-dajjalu a'waru al-ayni al-yusra jufal ash-sha'r, yana da taran gashi ba kyan gani duku zunzun haka. Rawahu Muslim, wannan ma cikin Sahih Muslim. Na bakwai, sha'aru ra'asihi mutajja'idun jiddan, bayan ya tara gashi kuma gashin tukurkudade kaman gashin mahaukaci, ai ghairu mustarsilin, ba gashi ne da yake tatacce, ai kaga idan mutum ya tara gashi yana da ban sha'awa a gashi kuma gyararre tatacce wanda za a dinga sa kuma ana gyarawa. Waɗannan matasa namu da suke tara gashi daga mutum malam kaman babbali duk salon hauka ne da rashin sanin ciwon kai, su ma da yake san iya shege ne, duk wanda zai je masallacin juma'a zai ga ya sa hula ya rufe, wanda zai je neman aure ba zai je da wannan ba, wani kuma yayi wasiya cewa in ya mutu a aske mai wai wa Allah wa yau, wani haka yi hatsarin babur sai ya ta ba da wasiya dan Allah in ya mutu ka a kan shi da gashin nan, to shari'a kuma ta ce ka a aske abinda mutum ya mutu da shi na gashi ko farce da shi za a kai shi gara su ji wannan matasa. Duk wanda ya je wani kitsan banza ko ya tara gashi wani na wani sabon mahaukaci, don Allah mai rasuwa a haka yadda yake aka za a kai shi, haka mala'iku za su tarar da kai ka ba su amsa. Allah ya kyauta gara tun wuri ka tuba ka je ka aski shi. To gashin shi irin na mahaukaci a cacca kuɗe, wal masihu dajjal rajulun ahmar, sannan kuma jan fata ne, wa sha'rul mutajja'idu la yunasibu ar-rajula al-ahmar, kuma irin wannan gashin bai dacewa da irin mutum mai jaffata. Fa hadha wasbu dhammin lahu, wannan ma siffa ce ta Allah wadare. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace wa ra'aitu wara'ahu rajulan ja'adan qatatan, naga wani a bayan sa wanda yake da gashi, wato wanda yake cikurkudadde yayin nan an tattara shi. Qala al-qadhi iyad yace kasudan, kamar yadda bakaken fata suke, iya da ya san bakajen fata kira yadda suke da gashin su tun baya ko la yuladu lahu, bakarare ne baya haihuwa. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace innahu la yuladu lahu, kamar yadda yake cikin Muslim. وبيان الاحاديث الوارده في ذلك فيما ياتي تو ga hadisan da suka zo game da wannan abubuwan da aka ambata qalat fatimatu bintu qais samitu nida almunadi yunadi munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yunadi naji mai shela san kira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jawabi yana kira yana cewa as-salata jami'a dama wannan shine abinda da shi ake kira mutane za a yi taro to da yaji ana in sabai suka ji ana as-salatu jami'a sai su je su taru a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine kamar yadda mun sai a ce a aika da sako ko a aika da sanarwa gidan radio ko a sa a Facebook ko a sa abin nan sanarwa a gidan TV to su kuma sai abu anguwa anguwa ana lungu lungu ana cewa as-salatu jami'a fa kharajtu ila al-masjid Fatima tace da naji wannan jawabin sai na fita ni ma fa sallaitu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sallafa da ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu fi saffin nisa'i lati tali zuhural qawmi sai zama ina sahun mata na kusa da maza wato tana cikin sharru suhufin nisa'i ke falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa ala al-minbari wa huwa yadhhak annabi ya gama sallah sai zauna akan minbari yana dariya faqala yace li yalzam kullu insanin musallahu kowa ya zauna inda yake yana halaccin yin wa'azi da zaran an gama sallah akwai bukata kuma cewa minbari ba wai hudu ba kada yake amfani da shi ba ana iya amfani da shi wajen wa'azi idan ko karatun nan za ka iya zama kamar minbari na yi ba matsala bane dama kuma sa minbari a masallaci ya daga cikin alamun masallaci na ahlus sunna ya zama suna da minbarai saboda yin jawabi da sauransu koda ba a yin juma'a sai annabi ya ce kowa ya zauna thumma qala atadruna lima jama'atukum kun san me yasa na tara ku qalu Allah wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzansa suka fi sani qala inni wallahi ma jama'atukum li ragabatin wala li rahabatin ban tara ku don wani abu na kwadayi ko na tsoro ba walakin jama'atukum li anna tamima lidari kana rajulan nasradiyan na tara ku saboda Tamim ibn Aws lidari balarabe ne amma da kirista ne faja'a to gashi yazo yanzu fa bai'a yayi mubai'a wa aslama ya karɓi musulunci wa haddathani hadithan sai bani wani labari wa faqal ladhi kuntu uhaddithukum an masihid dajjal ya dace da abinda nake gaya muku game da dajjal haddathani annahu rakiba fi safinatin bahariya wannan daga cikin dalili akan akhazul akibari anil sigar riwayatul akabir anil asagir kaga annabi yace haddathani ya koya mini ya gaya mini annabi kuma na sama da shi so da babu laifi dan ka koyi karatu abun wanda yake kasa da kai ko yake tsaranka ko wanda ka fi shi ilimi ko wanda ka girme shi a shekaru ko wanda ka riga shi shiga izala duk babu mamaki babu laifi Imam al-Bukhari yana cewa mutum baya zama malami sai ya koya daga na saman shi daga tsaran shi da kuma na kasan shi sai ya ce haddathani annahu rakiba safinatan bahariya ya bani labarin cewa sun shiga kwale-kwale jirgin ruwa ma'a 30 rajulan min lakham wa juzam shi da mutane kusan su 30 cikin kabilar lakham da juzam sunan kabilu ne mutanen yaman fala iba bihimul mawj shaharan fil bahri sai igiyar ruwa ta dinga wasa da hankalin su tsawon wata guda ta canza musu hanya thumma arfa'u ila jaziratin sai suka ga kawai sun tike a wani tsibiri jazira shine gari ko wata ƴar alƙarya amma a saman ruwa fil bahri hatta magaribash shams suka gansu a wajen a harara ta fadi fajalasu ila aqrabis safina sai suka zauna kusa da wato jirgin kasa mafi jirgin ruwan mafi kusa da shi fa dakhalul jazira wato suna cikin babban jirgin ruwan aka kawo su gefen teku gefen wannan dangane sai kuma jirgin ya tsaya to kaga za a sauka a jirgin za a taka wani karamin jirgi ne sai suka taka suka sauka suka shiga cikin wannan alƙarya fa dakhalul jazira falaqiyatuhum dabbatun alhabu kathiru sha'ri ahlab sai ga wata dabba kamar siffar rago aka ce wata riwaya mai gashi da yawa sai ta tare su ta ce musu ma ya daruna ma ubuluhu min duburi min kasarati sha'ar ana ji na kuwa ba kullu kofin ba a san ina ne gabanta ko bayanta ba saboda yawan gashi wa qalu sai suka ce mata wailaki ma anti ke wace ce fa qala tace alal jassasa tace sunana jassasa ma'anar jassasa shine yan leken asiri bai zuwa neman bayanan labarai qalu suka ce wa mal jassasa me ma'anar jassasa qalat ayyuha alqawm tace kai ku dinnan in taliqu ila hadha arrajul fi ad-dairi fa innahu ila khabarikum bil ashwaki ku zo mu je gun wannan mutumin da ke cikin gidan nan yana da tsananin bukata ya ji labarin qala yace lamma samat lana rajulan fariqna minha an takuna shaytanatun shaytanatan ita ce ai akwai wani mutum sai muka tsorata muka ce wannan fa hala wata dabiya ce wata shakiyya ce na ta kai mu qala yace fanta lakna sira'an sai muka tafi cikin sauri hatta da khalna daira har muka shiga cikin wannan gida fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qad khalaqan muka ga wani katan mutum ba mu taba gani irinsa ba yace wa ashadduhu withaqan ba mu taba gani kuma wanda aka daure ta mau irinsa ba majmu'atun yadahu ila uliqi an daura hannunsa a cikin wuyarsa ma baina rukubatayhi ila ka'abaihi bil hadid tsakanin gwiwarsa kuma zuwa kafa an daure shi da turki kuma da yake daura rago ko sa ku doki wannan hadisi ya cikin sahih muslim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي نا غبا النبي يتي اراني الليله في المنام عند الكعبه ا wannan dare naga kaina a ka'aba wa fi riwayatin lahumma bainahuma ana bainama ana na'imun ra'aytuni aqubu bil ka'aba ina bacci sai ne mafarki ina dawafi fa idza rajulun sai ga wani mutum adam mai jarfata ka ahasani matara min udumin rujani mai fata mafi kyan ja da zaka gani tadribu limmatuhu baina mankibaihi limma shine gashi dake kwanciya a gefen kunnuwa yana dukan kafadinsa yana sauka akan kafadarsa rajulu sha'ari saboda yana da yawan gashi wato mutumin gashin shi rajul da kasara an tace gashin an tsefe shi wa fi riwayatin lahumma a wata riwaya ta Bukhari da Muslim sabitu sha'r wato sabit shine gashi wanda yake kadawa mustarsil yaqtur ra'suhu ma'an ruwa na daga a kansa kamar ya fito daga wanka wadi'an yadayhi ala mankibaihi mankibai rajulaini ya daura hannayensa akan kafadin wasu mazaji kamar sun ruko shi haka wa huwa bainahuma yana tsakankaninsu ya dubu bil baiti yana dawafi fa qultu man haza annabi ya ce nace waye wannan fa qalu suka ce al masih ibn maryam isa ne alaihi salam wa ra'aytu rajulan akh rajulan wa ra'aytu wa ra'ahu rajulan ja'adan qadadan a'wara aynil yumna daga kuma wani shi kuma gayi nan da ya gashi yankakke gashi ce kurkudadde mai ido lalatacce wa fi riwayatin a wata riwaya lahuma ta Bukhari da Muslim thumma zahabtu altafitu sannan sai na waiga fa idza rajulun ahmaru jassimun sai ga wani shi kuma mai jaffata tikeke ka ashbahi marra aitu minan nasi ibn qatan yayi kama da ibn qatan wani mutum ne a zamanin su ana ce mai Abdul Uzza ibn Qatan ibn Amr al-Khuzai wani katan mutum ne a uwarsa yar uwar Khadija ce wadi an yadaihi alaman kibai rajulaini ya tufu bil baiti shima yana dawafi fa qultu man hadha nace waye wannan qalu suka ce hadha al-masihu ad-dajjal wannan ai dujjal kenan to kaga annabi ya ga Isa alaihi salam ya kuma ga Isa ya kuma masihu dujjal alaihi la'natullah qala ibnu umar yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fin nasi fa asna ala allahi bima huwa alu wataran annabi ya mike cikin mutane yawa Allah ya gode godiya yawa Allah kira da jinjina summa zakara dajjala ya batu dujjal zada al-bukhari fi riwayatin fa atnaba fi dhikrihi ya tsawaita ambatansa fa qala yace inni la unzirukum ina jan kunnanku akan shi ma min nabi illa waqad anzarahu qawmuhu dan ba wani annabi sai dai wa al'ummasa tankiya akan sa laqad anzarahu nuhun qawmuhu annabi nuhu ma ya mai tankiya ai tankiya wato tun daga can nuhu har na baya kin walakin aqul lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqawmihi zan gaya muku abinda ba wanda ya fada ta'allamu annahu a'war wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi'awar mun karanta wannan abai ko qala ibnu umar yake cewa zikrar dajjal inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna Allah la yakhfa alaykum Allah ba zai buya gare ku ba in kun ganshi za ku gane shi ranar alkiyama inna Allah laysa bi'awar Allah ba mai ido lalatacce bane wa ashara bi yadihi ila ainihi ya nuna idan sa da hannunsa wa inal masih ad-dajjal a'warul ayn al-yumna idan sa na dama ya lalace wa ka anna aynahu inabatun bafiya kamar lalataccen inabi mutafaqun alayhi bukhari da muslim wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munza Allah yace ad-dajjal maktubun baina aynihi kafara ay kafirun wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam maktubun baina aynihi kafir wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innad dajjala kaga re dujjal mamsuhul aini idan shi lalatacce ne alaiha zafaratun ghaliza da wani dan kari akan idan mai tauri maktubun baina ainihi kafir maktubun baina ainihi kafir an rubuta cewa kafiri ne ya qra'uhu kullu mu'min kowane mutum mai imani zai iya karanta wannan bayanin katibin wa ghairi katibin da wanda ya boko da wanda bai ba da wanda ya kasu da wanda bai iya ba rawahu muslim wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ad-dajjalu a'warul ayni al-yusra nabi sallallahu alaihi wasallam yace dujjal irin shi dai lalatacce ne jufalul sha'ari wato yana da tarin gashi kaga wannan hadisi yace al-aynul yusra wancan kuma yace al-aynul yumna idan aka ce duka idanun ne guda biyu ɗaya tafi ɗaya lalacewa ɗaya wanda yake gani da ita din tana da kwantsa tana da bata da kyan gani ɗayan kuma gaba ɗaya ta mutu ta tsiyaye wa qala abu sayyid al-khudri sahibtu ibn sa'id ila makka fa qala li amma qad laqitun minan nas yaz'umuna anni dajjal alasta samita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu la yulidu lahu akwai wani tahabibin yaro da aka yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ibnu sa'id ko ibnu sayyad wannan ibnu sayyad hadisan shi sun zo da yawa a cikin bukhari da muslim da cikin shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari bai gane yaron ko ya yake ba yaron hatsabibi ne yana yin rufa'ido yana yin baduhu yana abubuwa iri daban-daban kuma yana da'awa ta ƙarya nabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gwada shi tabbatar da ƙaryarsa to amma sai wasu sahabbai suka ce ya manzo Allah ka bari mu kashe shi nabi ya ce a idan shine dujjal ba ku kashe shi ba in ba shi bane ku bari Allah ya bayyana mana shi to har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaura sahabbai ra'ayin su ya rabu game da mutumin wasu na mai kallon shine dujjal wasu kuma sun fahimci ba shi bane to shine har yaje aikin haji sai ga mura Abu Sa'id yake ce mishi ku da kuke cewa ne dujjal ai annabi ya ce dujjal ba zai haihu ba ni kuma nayi aure har na haihu kuma ya ce idan shi dai kuma ni dona ba ɗaya ba ya ce kuma zai shiga maka ba ni kuma na shiga maka na aikin haji yanzu wannan bai ishe ku hujja ba akan cewa ba ni bane saboda yana cikin damuwa da tashin hankali ana cewa shi ne dujjal haka dole a tsare shi dole kuwa ya guje shi to shine kika wannan hadisin cewa na tafi kasar Makka tare da Ibnu Sa'idin sai yake ce mana yake ce mana lalle ni na gamu da bala'i game da wajen mutane wai ni suke ce ma dujjal shin ba ku za annabi ya ce dujjal ba za a mai haihuwa ba qala qultu bala Abu Sa'id yace naji qala fa kad wulidani yace to ni amma haihuwa ce to wallahu a'lam haqiqatul masih dajjal shin mutum ne ko aljani ne ko robot ne shine ma'ana hakikarsa almasihu dajjal min bani adam mutum ne cikin ƴaƴan annabi adam yabtalillahu bihi ibada Allah zai jarabci bayinsa da shi, wa yaqdiruhu ala ba'd al-ashya, Allah zai bashi karfin yin wasu abubuwa, thumma yu'jizuhu anha, bayan yayi su daya in yazo mai tawasi ya kasa. Qala al-qadhi al-hadith allati adkhalaha Muslim ay al-Imam Muslim fi sahih fi qisat ad-dajjal hujjatu ahli al-haqq fi sihhati wujudihi, hadisan da Muslim ya kawo a cikin littafin sa na Dujjal hujja ne akan cewa da gaske ne za a yi shi. Wa annahu shakhsun mu'ayyan, wani mutum ne sananne, ibtalallahu bihi ibadahu, Allah ya jarabci bayinsa da wadan bawa, aqdarahu ala ashiya'a min qudrati, Allah ya bashi iko aikata sawwa da Allah yake, li yumayyiza al-khabith min at-tayyib, Allah ya haka dan ya bambance mutanen kirki daga mutanen banza. Da gaske abin da zai yi, min ihya'il mayyit alladhi yaqtulu, zai kashe mutum kuma ya raya shi, yace ai shi ma yuhyi wa yumiti, sai a zo a ce sake mai tawa sai ya kasa. Min duhuri zaharatu dunya wal khisbi alladhi ma'ahu, sannan a zamanin shi ƙasa za ta yi albarka duk inda ya je, ya ce wa ƙasar ta yi albarka, sai ta yi albarka nan take a yi shuka, nan take amfani ya fito a rana guda a girbi, zai yi wannan shakiyancin. Wa jannatihi wa nari wa nari, zai zama yana da aljanna, yana da wuta, yana da ƙoramu, duk wanda ya sa shi a wuta kamar ya sa shi aljanna ne, wanda ya sa shi aljanna kamar ya saka shi a wuta ne. Wattiba'i kunuzil ardi lahu, sannan taskokin ƙasa na duniya za su dinga bin shi, arzikin duniya duka zai bi shi, misali a ce man fetur da zinariya da kuza da gwal duka suna bin shi a cikin tawagarsa. Wa amrihi sama'a an tumtira wal arda an tumbita, yanzu zai ce ma sama ki ruwa sai ta ruwa, ya ce ma ƙasa ki fidda tsiro sai ta fitar. Fa yakunu zalika kulluhu bi qadari llahi wa mashiati, duk wannan Allah zai bashi dama ya yi da ƙaddara Allah da ganin dama Allah. Thumma yu'jizuhu Allahu ba'da dhalika, sannan sai Allah ya karɓe wannan damar, kama ƙala, kamar yadda ya ce walan yusallata ala ghairihi, in ya kashe mutum na farko ba zai sake dama iya kashe wani ba. Fala yaqdiru ala qatli dhalika ar-rajul thaniya, sai ya kasa kashe shi, wala ala ghairihi, ya kasa kashe wani ma. Wa yabtulu amruhu, daga nan a gane ƙarya yake babu. Wa yaqtuluhu Isa alayhi salam, annabi sai shi zai kashe shi da mahdi. Wa yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allah ya tabbatar da mu'mini akan gaskiya, Allah ka tabbatar da mu. Hadha madhhabu ahli sunnati wal jama'ati wa ahli fiqhi wal hadisi wa nadairi, wannan shine magana ahli sunna, ahli sunnati wal jama'a da malaman fiqhi, duk wannan yana cikin ikmalul mu'lim bi fawaidil muslim. Gaji yadda malamai suke fasara hadisin jama'a ba molanka ba. Da'aful masihi dajjal, duk da wannan shakiyancin nashi, amma mutum ne da Allah ya sa mashi rauni. Almasihu dajjal insanun da'ifun la yaqdiru ala izalati awarihi, lalataccen mutum ne, ba zai iya cire wa kanshi wannan ciwon idan ba. Idza adrakal mu'minu ayyamahu ya'tasimu billahi, idan ka ziki lokacin kana mumini, to ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga shi. Walan yadurruhu bi idhnillahi shay'a, in ka nemi tsarin Allah kana karanta waɗancan addu'o'in, sai Allah ya tsare ka daga shirrinsa. Wa qala al-Madhhari rahimahullahu fi ma naqalahu an al-Imam Abubakar al-Kalabazi rahimahullah, a cikin abin da ya kwafo shi wannan malami a cikin mafatih sharhul fi sharhil masabih, yake cewa walau lam yakun a'wara wa kana sahihal ainaini lam yakun yujibu shubhatan, da a ce idan shi lafiyayye ne, to da zai wuya a samu shubha, wato sai a kasa samun shubha game da shi, sai a dauka kawai lafiyayyen mutum ne. Annahu insanu wa laysa bi hayawanin wala shaytani, wato da babu wannan ciwon idan, ba za a fara tsammanin ko dai wata dabba ce ko ne iblis, ba za a dauka mutum ne lafiyayye. Wa laysa lahu fadlu quwwatin wala ziyadati halin yukhafu minhu akthara mimma yukhafu min mutasallitin zalimin atin jabbarin minan nas, Dujjal bai da wani ƙarin ƙarfi ko wata dabara da za a ji tsoron shi, in banda irin ƙarfi ko dabara da aka sani daga duk wani azzalumin sarki da ke cutar mutane. Wa annahu insanun shabbaha buniyatahu bi buniyatihi, kuma shi mutum ne da aka kwatanta kamanninsa da kamannin shedanu, ko kamannin wato ƴan uwan shi shedanu, duk da mutum ne ko wala zai bi buniyatihi ma yu'zihim, abu ne ke cutar da mutane, cutar da shi. Wa yataju ila ma yataju ilayhi an-nasu, ya da bukatar irin ta mutane, ta abinci, ta bacci, da ruwa, da sauransu. Wa annahu ma'ufun bi afatil awar, an sanya mishi, an sa mishi musiba ta wannan lalacewar ido. Bainahu la yaqdiru ala izalatiha an-nafsi, ba zai iya cire kanshi wannan ciwon ba. In sallallahu ta'ala alaihi ba'udatan sarafatu an jami'i ma yadai, da Allah zai sa wani sauro ko kuda, sauro ya fitine shi, ya sai da zai da shi ba. Wa in haraka anhu iraqan sakinan aw sakkana minhu mutaharrikan zalat anhu quwwatu, da Allah zai motsa wani abu wanda yake jijiya a motsa ta, ko wani abu wanda yake wuri daya a motsa shi, to da zai shiga cikin fitina ya rasa yadda zai. Wa aqlaq wa haluhu, da ya shiga cikin damuwa. Fa za min annabi sallallahu alaihi wasallam tashji'u liman ibtuliya bi ayyamihi wa adrakahu sultanuhu kay la yakuna khawfuhu minhu akbar min khawfihi min ahli min an-nas alayhi sultan. Nabi ya nuna mana cewa ko da zamanin ya riske ka ka ga dujal, to kada ka tsorace shi fiye da tsoron da ake wa gamagarin mutum. Shi ba a bakin komai yake, bai wuce duk wani mutum azzalimi da zaka yi tsorata ba. Qalal mudhiri, al-mudhiri yake cewa wa hasilu tafsir al-kalabi anna ad-dajjal insanu mithluku, cewa shi dujal dan adam ne irin ku, bal ad'afu minkum, ya ma fi ku rauni. Da annahu a'war, idan shi bai da kyau, wal awru nuqsanun wa aibun, na kasa ce. Fa yalzamu minhu an yakuna Allah yakuna ilaha min wajhihi, da haka ba ubangiji bane. Ta fuska biyu, na farko annal ilaha yajibu salamatu zati min al afati wal uyub, shi Allah ubangiji zatin sa ya kubuta daga duk wani aibi ko wani ai ko wani afa, wani ciwo. Wasani abu na biyu, annahu law kana ilahan la azala aiba nafsi, da shi Allah ne da ya warkar da kansa. Walam yarda bi nafsihi an nuqsan, da bai dawo kanshi ya zama da nuqsani ba. Thumma awruhu in kana min qibali nafsihi fal ilahu la yanqusu awsafuhu, idan ciwon nan daga gare shi ne, to shi Allah baya samun naqasa a siffarsa, shi kuma yana da naqasa. Wa in kana min qibali ghairi, in wani ne ya sa mishi, kama huwa haqqun, wato wani ne ya sa mai, fa huwa makhluqun naqis, to yana da Allah da ya halicce shi, kenan sai ya same cuta. Fa yalzamu an yakuna kabaqatul makhluqin al-ja'irin adh-dhalimin, da ka da yake da sauran halittu azzalimai ɗan irin sa. Halul masih dajjal al-an, to yanzu yana ina, an halicce shi ko ba halicce shi ba. Warada fi sunnati nabawiyya bayanu halil masih dajjal al-an wa haluhu yati ma yati, halin dajjal a yadda a sunna shine kamar haka. Annahu hayyun al-an, cewa a yanzu da ake magana din nan yana nan da ransa. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yace mukhbiran amma qalahu tamimul dari, yana magana akan abinda tamimul dari ya fada. Wancan tamimul da zuwa manzo Allah labari, annabi yana ta'aliki akan sa, yace an dajjal yace wa inni mukhbirukum anni inni ana al-masihu, dujjal zai ce ina ba ku labari cewa ni ne dujjal. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj, kuma ina jiran a bani dama ne in fito duniya. Wani ya cikin sayyid muslim fi jaziratin min juzuril bahr, yana nan a wani tafki a wani wato tsibiri cikin tsibiran dake kan teku. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mukhbiran amma qala tamimud dari, haddathani annahu rakiba fi safinatin bahariya ma'a 30 rajulan min lakhamin wa juzab, mun karanta wannan ko, fala iba bihimul mawju shaharan fil bahari thumma arfa'u ila jaziratin, sannan suka kusanto zuwa wata jazira. Fil bahari hatta magribish shamsi fajalasu fi aqrubis safina, fi aqrub jam'u qarab ne, qarab bil fati jam'u shine aqrub bid dammi akan ra'u, shine kananan jirage din nan kenan. Fa dakhalul jazira, sai muka shiga a cikin su, sai muka shiga wannan tsibiri. Muqayyadun bi wasaqin, yana nan an daure shi da wasu manyan igiyoyi, shadidin masu karfi, min hadidin na karfi. Wasifatu dalika yadda aka mai haka shine yadahu madmumatan ila unqi, an daura hannayensa a jikin wuyarsa, wa mawthuqatan bil hadidi, kuma an daure shi da karafa. Abu na biyu, ma baina rukubataihi ila ka'abaihi mawthuqun bil hadid, tsakanin gwiwarsa zuwa ainihin idan sawu an daure da duwa da karafa bil hadidi aidan. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ne yace mukhbiran amma qalahu tamimul dari, yace fantalaqna sira'an, muka tafi cikin sauri, muka tafi cikin sauri, a ko kuma ce sira'an wato abin nan kenan, tawaga tawaga, a hatta da khalna daira, har muka shiga cikin wannan babban gida. Fa idha fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattu, sai muga mutumin da ba mu taba ganin mutum mai girman shi ba, khalqan wa ashadduhu wa thaqan, mutaba garin wanda aka tsananta wa daure irin shi ba. Majmu'atun yadahu ila unqi, an daura hannayen shi cikin kan wuyar shi, ma baina rukubatai ila ka'abaihi bil hadid, da kuma tsakanin gwiwar sa zuwa idan sawunsa an daura mai sasari na karfe. Duk wadannan suna cikin sayu Muslim. Simala yace amaratu khurujil masih dajjal, to ga alamomin bayyanarsa. Ja'at al hadisu bi dhikri amarati khurujil masih dajjal, hadisai sun zo da bayani akan kusantowar, wato alamun kusantowar fitowarsa. Wa hiya, daga ciki akwai anna nakhala baisan la yuthmiru, akwai wani gari mai suna baisan, zai wayi gari dabinan garin baya yin ƴaƴa, zai zama kamar namijin dabiyu. Wa baisan madinatun shimala filistin, gari ne sananne a arewacin filistin. Wa junuba buhairatu tabriya, yana nan a kudancin kogin tabriya. Tabudu anha 25 kilometer, tafiyar nisan kilomita 25, kamar daga ina kenan, daga misali kuma a ce daga magama zuwa garin da ya kai haka, ko daga magama zuwa Jos 25 bai kai ba shi ba ko, to kilomita dai 25. Wa tabudu an baitul maqdis 120 kilometer, kamar nan da Bauchi kenan, kilomita 120. To tsakanin garin Baitul Maqdis da wurin, kamar tsakanin Bauchi da Tilde ko da Jos, yawwa. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi yace mukhbiran amma qala hu tamimul dari, fa qala ay ad-dajjal akhbiruni an nakhl baisan, yace ku bani labarin dabinan garin Baisan. Qalu qulna an ayi sha'aniha tastakhbiru, me kake so ka ji game da dabina? Qala yace as'alukum an nakhliha, na tambaye ku game da dabina, hal yuthmiru, qulna lahu na'am, muka ce kware ko yana haihuwa. Qala yace amma innahu yushiku an la yuthmira, ana nan wata rana dabina zai daina yin ƴaƴa. Rawahu Muslim. Malam yace wa qad bada'a duhuru hadhihi al-alamati, hadhihi al-alamati, sorry, zura hadhihi al-alamati qabla 800 amin takariban, wannan garin sun fara samun wannan matsala ta karancin ƴaƴan dabino a bishoyinsu yau shekara 1800. Qala yaqutul hamawi, yaqut yace a cikin mu'zamul buldan kenan, yace wa qad ra'aituha miraran, dai ba da labarin ina ne garin Baisan, daga wuri kaza zuwa wuri kaza, mai siffa iri kaza, mai yanayi iri kaza, sai yace na je garin ba ɗaya ba biyu ba. Falam ara fiha ghayra nakhlataini ha'ilataini, babu abinda na gani in banda dabino guda biyu ne suke da yaya, sauran ba su sauran maza ne, to bare ta na kuma yanzu. To zaka ga hoto nan da malam ya saka shine da yace alitafin wa tawdihuha bil khariatil mu'asira, yanzu wannan hoto ne da aka cire daga standard map na duniya, in kai Google za ka iya gani, ga garin nan, ga hanyar garin, ga bishoyin dabinan nan, ga sanan duka babu yaya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sai ya sake cewa alama ta biyu, zahabu ma'i buhairati tabriya, akwai ruku gida ke ce mashi kogin tabriya, shi ma yana ƙasar Palestine, to ana nan zai daina kawo ruwa, zai ta raguwa. Wa ma'uha qallal ana, yanzu da muke magana ruwan ya ragu, wa huwa fin nuqsa, da kuma kullun raguwa yake, kullun shekara ce sai a garin yana raguwa. Wa bayru tabriya shimala filistin, tana arewacin filistin, bil qurbi min Julan, wato Julan Golan Heights kenan, wanda Golan Heights yana cikin wuraren da Isra'ila ta kwace. Tabudu an baitul Maqdisi 150 kilometra, kamar tafiyar kilometer 150 tsakanin baitul Maqdis zuwa Bayt Tabriya, wayya shimal Baisan, tana kusa da tana arewacin wancan garin. Tabudu anha 25 kilometra. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mukhbiran amma qalahu Tamimul Dari, qala ay ad-dajjal akhbiruni an Bayt Tabriya, bani labarin kogin. Qulna an ayi shay sha'aniha tastakhbiru, me kake so ka ji game da kogin? Qala hal fiha ma'un, yace wannan korama akwai ruwa? Qalu hiya kathiratul ma'i, suka ce ai ko korama ce mai yawan ruwa. Qala yace amma inna ma'aha yushiku an yadhhaba, ce to ina gaya muku wata rana za a wayi gari babu ruwa. To ga kharitan nan, ita ma gashi zaka ga Buhairatu Tabriya, ga madinatul Nasira, ga madinatul Baisa, ga kuma su garuwa nan a gefe duk an sa musu alama, su Yafa, su Akka, su Jifa da sauransu, su Haifa, waɗanda daga ruwa yanzu sunayensu kenan a ƙasar Isra'ila. Ga Bayt Tabriya ɗin ita ma yadda ruwan yake raguwa a yanzu, wannan hotunan suna nuna yadda ruwan ya ragu sosai. Na uku, zahabu ma'i aini zugar wala yazra'u ahluha bi ma'iha, akwai wani gari shi ma da ake ce ma wato Zugar, wani ɗan ƙauye ne da ya zai ambata mana, yace wa aini Zugar fil Urdun, a ƙasar Jordan, ala shati'il bahri al mayyit al junubi al sharqi, a gefen gabar Dead Sea, shi ake ce ma bahri al mayyit al junubi al sharqi, wanda yake kudu maso gabas, fi gor asafi, sunan garin kenan a yanzu, bil qurbi min masabbi wadi al hasa, yayi kusa da wani wuri da yake ce mishi wadi al hasa, inda ruwa yake gangarawa. Tabudu an al karak, sunan gari ne al karak, tsakanin wurin da Karak kilomita 27, wata wurin Baitul Maqdis tsakanin wurin kuma da Baitul Maqdis kilomita 85. Ba abun malai ma ne za ka samu wannan dukkar haka dalla dalla. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yace mukhbiran amma qala Tamim Dari, qala ya ad-dajjal akhbiruni an ayni Zugar, yace kuma an labari game da idan ruwan nan na zuba? Qalu suka ce an Aisha in tastakhbiru, akan me kake tambaya? Qala hal fiha ainul ma'i ay al ainu ma'an, shin akwai idanun ruwa na korama na ban ruwa? Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain, mutane suna yin noman rani a wajen? Qulna lahu na'am, muka ce mishi kwarai kuwa, hiya kathiratul ma'i, wannan idan ruwa yana bada ruwa mai yawa. Wa ahluha yazra'una min ma'iha, ana yin noma a wajen. Qala Abdul Hakim Dihlawi, Abdul Hakim Dihlawi yake cewa Zugar qaryatun bisham wa biha ainun, wani kauye ne da yake da idan ruwa. Guuruha ma'iha, guuru ma'iha alamatu khurujid dajjal, in aka samu ruwan yayi karanci to yana daga cikin alama fitowar dajjal. Wa qala sa Muhammadu al-Bashari rahimahullahu balada Zugar bi qawlihi, ya siffanta a cikin asan ta Qasim fi ma'rifatil aqalim, yake cewa baladun qatilul lilghuraba, gari ne da baya an san baki, in ka zo na a garin kana bako zai wuya baka mutu ba ciwo. Radi'ul ma'i, ɗaya da ruwa mai kyau. Wa man abqa alaihi malakul mauti falyarhal ilaiha, in ka gaji da rayuwa kana so ka mutu to ka je can kawai, ka kaji za ka gumu da mala'ikan mutuwa. Wala ri fil islami laha nadhiran, yace ban san irin garin ba a musulunci. Fi hadhal babi, wajen shu'umci. Wa qad ra'aytu buldanan wabi'atan, na ga garuruwa da dama masu annoba. Walakin laysa ka hadhi, babu kaman wannan gari na ainihin wato Zugar. Yace wa qad kallafat na adu thiqati bis safari ila baladi Zugar wa su'ali ahliha an ayni Zugar. Wa qad kallafna ahada thiqat, shi malam din da yake magana wannan malam Abdul Muhsin Al-Qasim, wani cikin ɗalibai ɗan ƙasar Yaman ko dan kasar Falastinu zai koma gida sai malai ya ce mishi to in mun ji in kuna so ka je kai mana wannan binciken ka kawo mana ilimi akai shine yace mun kallafa mu wani amintacce ya tafiya har garin ya je ya tambayi mutanen garin game da wannan idan ruwa fa arshaduhu ilaiha ya je ga idan ruwa wasawara hasuwar mutaharrika yayi hotuna na video wa sabita da hoto tsayayye wa afaduhu suka gaya mai cewa bi ayna ayna zugar kana qabla ashara sanawat mali'a bil ma'il azbi cewa kafin shekaru 10 baya ruwan yafi haka yawa kuma yana da dadi wa yasquna minha zuru'ahu suna shayar da gonarsu wa alaiha atimaduhu sun dogara da shi wajen noman rani wa amma al'ana amma yanzu da nake magana inji mallam Abdul Musib shekara ta 1143 shekara 4 baya fama'uha qalilun jiddan ya ragu sosai wai samunaha aina abata idan kai google za ka ganshi yana nan a YouTube dama kuma shi mallam Musib wannan labarin da yake bayarwa sai da aka yi recording mutanen wurin aka dauki hotunan su aka bame da shi sanin yake fada wannan magana ga sanan hotunan wasu daga cikin hotunan da aka dauka mishi ga alamar ragowar ruwa nan da lalacewar wajen jama'a kun ji wannan bayanai masu ban kai sosai da malamin yake mana a matsayin shi na ƙwararren malami masani na sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan masani na tarihin wadannan bayanai Allah ya saka mishi alkhairi za mu tsaya na abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.